What, sorry, just quickly, what if it's
da 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 down 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 da 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 down 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 da 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 down down down
to me a piece of your heart, piece of your life.
Down, down.